Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Masu harmar babbar sallah kuma ana kan shiri lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku da asubahin yau Asabar 9 ga watan Yuli, wacce ke ranar babbar sallah. Da yake yau take babbar sallah, kamar yadda muka saba, bayan labaran duniya a maimakon rahotanni za a saurari gaishe-gaishe ne na sallah. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba kuma barkanmu da sallah. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka ta aike da ƙarin agajin soji zuwa ga kasar Ukraine da nufin taimakawa sojojin Ukraine su auna su kawo cikas da kuma lalata ƙarfin Rasha na yin yaƙi a yankin Donbas da mafiye da haka. Jama'an Amurka a jiya Juma'a sun gabatar da wasu sabbin kayayyaki na dala miliyan 400 ga Ukraine, ciki har da wasu ƙarin manyan bindigogin atalari guda 4 na HIMARS a takaice, da kuma akwatuna harsashai 1,000 mai girman milimita 155 na bindigan atalari, wani nau'in da ba a taba bawa Kyiv ba ya zuwa yanzu. Amma Amurka na sa ran taimakon kayan yaƙin na baya-bayan nan wanda aka kwatanta da shirin tsayin daka zai taimaka ainun. A halin da ake ciki kuma, yaƙin Ukraine da tasirinsa akan samar da makamashi da abinci shine batun da ya dauki hankali a tattaunawar kungiyar kasashen G20 a birnin Bali na kasar Indonesia. Kasar mai amsan bakoncin taron kungiyar G20 na kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta yi kira ga ministocin kasashen da su samar da mafita yayin tattaunawa akan yakin da kuma tsadar abinci da makamashi da yakin ya haddasa. Ministocin harkokin kasashen wajen sun bayyana damuwa akan gaza fitar da hatsi daga kasar Ukraine da kuma hanyoyin kawar da mummunan karancin abinci da za a iya fuskanta a Afirka da gabas ta tsakiya da ma wasu wurare. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun zauna akan teburin tattaunawa amma ba su yi magana ba kai tsaye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taimakon jin kai ga 'yan Siriya sama da biliyan 4 da ke zaune a yankuna da 'yan adawa ke rike da su da alaman aikin jin kan ya shiga cikin hatsari a jiya Juma'a, bayan da Rasha ta ki amincewa da kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da zai kara lokacin aikin tsawon shekara guda. Jakadiya Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ce wannan ƙuri'a ce ta rayuwa ko mutuwa ga mutanen Siriya, amma kuma Rasha ta zaɓi na ƙarshen, wato mutuwa. A daren ranar Lahadi ne dai wa'adin aikin jigilan kayan agajin daga Turkiya zai kare akan iyakar Babal Hawa zuwa arewa maso yammacin Siriya, wanda zai rage lokaci kalilan ga mambobin kwamitin sulhun 15 su sami wata sabuwar mafita. Muna buƙatar samun mafita a cikin gaggawa, mafita wanda ke sabunta wa'adin agajin kan iyakan, in ji jakadan Ireland Geraldine Barnesin. Babu lokaci da za mu bata, mutanen Siriya suna jiran mu taimaka musu. A jiya Juma'a manazarta sun bayyana cewa tsohon Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da aka kashe shi zai shiga tarihi a matsayin babban aminin Amurka, wanda ya goyi bayan karfin kasashen yammacin duniya a gabashin Asiya don dakile karfin China a yankin. Abe, wanda ya fi dadewa akan karagar mulki a kasar Japan, ya mutu a jiya Juma'a bayan da aka harbe shi da safiyar ranar Juma'an a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Nara na kasar Japan. Shugaban masu ra'ayin mazan jiyan ya sauka ne a watan Agustan shekarar 2020 bayan da ya kwashe shekaru 9 a matsayin Prime Minister. Ya ci gaba da taka rawa a fagen siyasa, musamman a matsayinsa na mai magana a cikin jam'iyyar Liberal Democratic Party. An san Abe da kyawawan manufofin ƙetare da ke kusanta Tokyo da Washington da ƙawayen Amurka a yankin Asia Pacific, in ji manazartan. To a ƙarshe da yake yau take sallar layya, bari mu kammala labaran namu da shirye-shiryen sallah a jamhuriyar Nijar. Tuni dai shirye-shirye yakan kama daga masu saidawa da sayin kayayyakin gyaran nama da sauran abubuwa. Wasu da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta zanta da su sun bayyana yadda kasuwan shirin sallar take.
Akwai itin gaina ga shi nan kishin jikka biyar kishin jikka goma ga kawuna na ɗari ga kawuna na jikka kasuwa bayanin ta labace daga alama ma kawo kasuwa bayanin ta labace kudi ne babu a Nijar.
Abdullahi muna zai da wukake da adina da gatar haka a kasuwa, alhamdulillah mutun jiya ma muke cin kasuwa yanzu kawai ci gaba ne za su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda na faɗa tun farko, yanzu a maimakon rahotanni za a saurari gaishe-gaishe ne na babbar sallah. Don haka yanzu zan za ku ɗa gefe guda Mazahar Fage wadda za ta gabatar da gaishe-gaishen.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk ku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk ku taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne ranar Eid,
ya ku jama'a sai muyi fara'a.
Domin yau ne ranar Eid,
domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni Zahra Aminu Fage nake muku barka da safiya tare da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 bayan hijiran manzon rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan Yuli na shekarar 2022. A wannan rana ta babbar sallah, wato sallar layya, zamu kawo muku shirin mu na musamman na gaishe-gaishen sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son miƙa sakonnin su a ko ina suke a duk faɗin duniya. To jama'a masu sauraron mu, sai a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah, inda zamu fara daga nan Amurka.
Tafiya wai ta ranar Eid, don ba shakkala dar mu. Tafiya wai ta ranar Eid, yau ne sallah, yau ba shakkala dar mu muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk ku taho muyi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi fara'a, domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi fara'a,
domin yau ne ranar Eid.
Domin yau ne ranar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku.
Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku.
Duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu.
Duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu.
Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله.
الله أكبر,
الله أكبر,
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
الله أكبر,
الله أكبر,
الله أكبر.
ولله
الحمد.
الله أكبر,
الله أكبر,
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
الله أكبر,
الله أكبر,
الله أكبر.
ولله الحمد.
لا إله إلا الله.
يو ني سلا, يو ني عيد, دك تهو مي سلر عيد.
يو ني سلا, يو ني عيد, دك تهو مي سلر عيد.
ياكو جماعة سي مي فرأة,
دومي يو ني رانر عيد.
ياكو جماعة سي مي فرأة,
دومي يو ني رانر عيد,
دومي يو ني رانر عيد.
يو ني سلا, يو ني عيد, دك تهو مي سلر عيد.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ni ce Sariya Tijani daga nan Amurka. Gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Tijani Hajiya Inna Baba Habibu, Uncle Ali, Mama Kubura, Uncle Mamuwa, Uncle Balalle, Aunty Talatu, Jamila, Umma, Mama Ladi, Yaya Nas, Aunty Kubura. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Kabiru Musalla, Hajiya Amina da Hajiya Gwamma a Ibadan. Ina miƙa gaisuwar sallah na zuwa ga Sarkin Hausawan Saba Ibadan Alhaji Ali. Gaisuwa zuwa ga mutanenmu a Ghana, Umma Bila, Umma Aburwa, Aunty Hamdala, Sister Maryam. Allah ya sa a yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ina Abdul Halim daga Maryland. Na miƙa sakon gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Baba Asha Return, Alhaji Tijani da Ajiya Inna a Nigeria, Umma Bila, Umma Aburwa, Umma Hassana, Aunty Kande, Mr. Bawa, Besaiba, main man, Sister Anda, Sister Mother, Sister Mariam, Mubarak, Shakur, Nuruddin, Izzuddin, Isa, Yasser, Jamal, the Jameen, Sister Ladi, Ummu, Latifa, Kabiru, the Kowa. Namu gaisuwa barka da sallah. Allah ya maimaita muna, Allah kai mu samu shekara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga surka ta Hajjia Hafsa a gidan Alhaji Akawu Marigayi, da yayata Hajjia Kubra, da Hajjia Mama a Giginyo a Kano, da kanina Alhaji Abdullahi, da dana Kamalu, da dana Izul Arab, da dana Taridu, da kanwata Kulwa, da kanina Ibrahim, da Abubakar, da Hamza, da Hajjia Talatu, da Kucici, da Iyami, da Jari'a. Na isa da gaisuwa ta ga daukacin Allah idi mai barkono. Na gaishe da talle yaranga. Na isa da gaisuwa ta ga Hajjia Lami matar Alhaji Kabiru Sifa, da mama wa matar Alhaji Isa Sa'ad, da Alhaji Bala Maitaya, da Alhaji Shekara Maitaya, da Ahmed Matsafa, da Alhaji Sani Muji, da Alhaji Bashiru Musan Sati, da Alhaji Amin Nasidi, da Alhaji Sulanawi, da Ahmed Ahijo Kaita, da Abdul Aziz Kaita, da Hajjia Aisha Kaita. Ina isar da gaisuwa ta ga Muktar Ibrahim. Ina isar da gaisuwa ta ga Alhaji Aminu Al-Hassan da matarsa Hajjia Rukayya. Ina isar da gaisuwa ta ga Hajjia Anti Binta, mata Alhaji Umaru Akawu, da Alhaji Umaru Akawu, da Alhaji Ala Akawu, da Dr. Hamza Akawu, da Alhaji Nasir Akawu, da Abubakar Akawu. Ina isar da gaisuwa ta ga daukacin jama'an fadin duniya gaba daya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a fadin duniya gaba daya da kasar mu Najeriya. Ni ne naku Alhaji Baba Yalo daga Newark, New Jersey a kasar America. Nake mana fatan Allah kuma ya maimaita mana. Allah ya jikan magabatan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum. Sunana Hidayah daga London, Maryland. Ina gaida sunanan Bauchi da baban Bauchi da sunabi daga Farhana da sauran mutanen Bauchi da mutanen Katsina da mutanen Kaduna da Jikamshi. Da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulmumin Kabir Isa. Muna Maryland. Muna Canada. Ina gaida sunawa da baba da Nabila da Farhana. Da fatan an yi sallah lafiya.
Yakubu Muhammad masu sauraro kada dai a shagala wannan gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Abbas, ni mazauniyar kasar Morocco ne. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga iyayena Malam Abbas Garba da mamana Hajjia Fatima Muhammad da ƴan uwana yayuna da ƙannina Yaya Ahmad, Yaya Muhammad da Khadija. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kawaye na Lantana Lami da Baraka. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Halima Hamza. Ni mazauniyar kasar Saudi Arabia ce. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Malam Hamza da mahaifiyarsa, Malama Fatima Muhammad da ƴan uwana yayyina da ƙannina. Yayin Fatima Hajiya Salatu da kuma Aunty Khadija. Masoyina Ilu, ba zan manta da kai ba. Ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma'aikatan musulmai baki ɗaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Umar Abdulaziz, ni mazaunin ƙasar Zimbabwe ne. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Sadiq da ke garin Katagun da Hajiya Sadiya Umar da ke garin Katagun. Da fatar kun sallah, sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyina Alhaji Tanko Ibrahim da kuma Alhaji Abdullahi Ibrahim da Alhaji Umar Ibrahim da kuma Alhaji Afakallahu Ibrahim. Da fatan kun sallah, kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin suma amin. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ƙannena Sister Hasiya Ibrahim, Sister Zainab Ibrahim, Sister Khadija Ibrahim, Sister Ahmadullah Ibrahim da sauran ƙannena wanda ba ambata sunan ku ba. Da fatan kun sallah, sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga makwabtana Alhaji Mai Kanwa da kuma Alhaji Barau. Da fatan kun sallah, kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mai gidana Abun Tunkahuna Alhaji Munka Ilu da ke saida goro. Allah Ubangiji ya ba mu sha, Allah dafa. Da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata Abar Ƙaunata Abar Alfaharina Hajiya Sa'adiya Halimatu Sadiya. Da fatan kin sallah, kina cikin ƙoshin lafiya. Sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kun yi sallah lafiya, kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji maimaita mana ya karɓa mana. Da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya. Da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma maimaita mana, amin suma amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Nura Jumba daga ƙasar Kuwait. Na miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Ambassador Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma ƴan uwana Hamu Etti Jamal Jeman, Dr. Fatima Aminu Aisho da Anji Dano. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Musa Nagogo, Faruk Wali da Bukar. Da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da budurwata ba, Maryam Baby. Da fatan ke ma kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Da fatan kuna jin daɗin shirin.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kanina Sadiq Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah. da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki, kuma ina taya ku murnan barka da sallah, da kuma budurwata Ummi kuma ina taya ki murnan barka da sallah, da kuma makwabcina Malam Audu mai gyara radio, kai ma ina maka fatan barka da sallah. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sunana Abdul Halim Muhammad Chinadi, mazaunin kasar Jordan. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Senator Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Arfad da Sudais. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Da abokaina Nuruddin, Hamstix da Ayman, kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar, da kuma Faisal Real Estate, da kuma bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki, kuma ina taya ku murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah a sa'a, Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali, amin. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a, wato Nigeria. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa, amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya, da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Nagoma, ni mazaunin birnin Akara ne dake ƙasar Ghana. Ina yi wa mahaifina Malam Nagoma Isa barka da sallah, da mahaifiyata Ruqayyatu Abdullahi, da uwar gidana Malama Suwaiba. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma sauran masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu yi karɓarɓa.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Garba, mazaunin ƙasar Pakistan. Ina miƙa saƙon barka da babban sallah wa iyayena Alhaji Garba da kuma Hajiya Amina da kuma ƴan uwana Yayuna da Kannina, Adamu, Musa, Haruna da Dauda, kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma abokaina Yusuf Ibrahim da Kamal, kuma ina taya ku murnan barka da sallah. Da kuma baby na, wato farin ciki na, Maryam Musa, kema ina taya ki murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah. Assalamu alaikum, naku Abubakar Lahiru.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sunana Khadija Ibrahim Shehu Azare, ni yar kasar Niger ce. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga zuwa iyayena Malam Ibrahim Shehu Azare da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan, da kuma yayyena Siyama, Hamdiya da Humaira. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina miƙa saƙon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi gabaki ɗaya. Assalamu alaikum.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Masu sauraron mu, da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga fadin duniya. Sai a dakace mu shirin mu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shirin, da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa saƙon gaisuwar sallah ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Godiya ta musamman ga waɗanda suka daidaita mana sautin shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar Eid lafiya.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau
mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid.
Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid.
Mun saka ya sabbi tas manya har da kananan mu.
Yau ne sallah, yau ne Eid, yau ne ranar murnan mu. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid.
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid.
Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid.
Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku.
Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku.
Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu.
Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku.
To a gaishe ki Zahara, ke ma barka da sallah. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi, wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, za a ji maimaicin gaishe-gaishen na babbar sallah da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa a ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan sallah lafiya. Wassalam.